أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان هو مسو البركة دمك هدو أولنا مسلاتي مي البركة نا مركز الإمام البخاري للتحفيظ القرآن والدراسات الإسلامية barkanmu da sake haduwa a daidai wannan lokaci inda muke ci gaba da karatu littafin mu mai albarka Bulughul Maram min Adillatil Ahkam na wallafar babban bijimin malamin hadisi al-muhaddis malam al-hafiz ibn Hajar al-Asqalani Allah ta'ala muke roƙo ya gafarta masa ya karbi ayyukan shi na alkhairi a satin da ya gabata mun karanta muqaddimar wannan littafi kuma mun zo ƙarshen ta da izinin Allah ta'ala yau insha Allah ta'ala za mu tashi kitabu tahara littafin tsalki kafin muke ci gaba yau ita ce ranar lahadi rana ta hudu ga watan al-muharram hijirar babban jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina 1447 wanda kuma wannan ita ce sabo shekara ta addinin musulunci kuma wannan yana nuna cewa Allah ta'ala ya ƙara aramu wani lokaci ba don komai ba don ya jarabce mu ya za mu kasance a nan gaba domin shi Allah ta'ala shi ne wanda ya halicci rayuwa da mutuwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan ya jarabce ku wane ne daga cikin ku wanda zai kyautata ayyukansa Allah ta'ala muke roƙo ya sa ayyukan da muka gabatar a shekarar da ta gabata cikin mizanin hasanati inmu inda muka yi kurakurai Allah ta'ala muke roƙo ya kankare ya yafe mana zunuban mu gaba daya a kuma shi daidai da 29 ga watan juin miladiya aiwa Isa danna na Maryam alaihi salatu wassalam 2025 muna tawassuli da ayyukanmu na alkhairi Allah ta'ala ya biya mu buƙatunmu na alkhairi mai buƙata wanda ba ta alkhairi ba Allah ta'ala muke roƙo ya musanya mai ta koma ta alkhairi ya biya masa ƴan uwanmu Falastinawa Allah ta'ala muke roƙo ya kawo musu dauki taimake su ya ba su ikon mallaka ƙasarsu ƴan mamaya Isra'ilawa Allah ta'ala ya fitar da su daga wannan ƙasa suna ƙasƙantattu a ƙasarmu ta Niger muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu zaman lahiya a cikinta da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya duk abinda muke ji ma tsoro Allah ta'ala muke roƙo ya mana maganin shi qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala kitabu taharati mai littafi yace kitabu tahara alkitabu mushtaqqun min alkutubi in an ce alkitabu to kamar an tsawo sa ne an fiddo shi ne daga alkutub littattafai wa huwa aljam'u jam'i ne kenan ko alkutub su kuma malamai marubuta idan suka ce alkitabu abinda suke nufi da alkitabu wai wani yanki ne na mas'aloli wanda aka hidda su ci gaje kansu shin wannan mas'alolin sun kasance sun tattaro nau'ukan babobi ne ko kuma ba su tattaro nau'ukan babobi guda ba idan aka ce at-taharatu ana nuhi izalatun najis a gudda najasa ko al-hadath a gudda hadafi shi ake nufi da at-tahara babul miyahi babin da zai karantar da mu ruwa abinda ya sa malam ya fara da alma'u a nan saboda shi alma'u da shi ne ake yin tsalkin sai inda ta'azzurihi ake yin tayammama fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba Allah ta'ala ya ce idan kun nemi ruwa ba ku samu ba kun rasa ruwa to a wannan hali sai ku yi tayammama da ƙasa wanda take tsalkakakkiya to a halin da aka rasa ruwa kenan to kina in akwai ruwa mai da'i ba za a yi tayammama za a yi alwala kenan shi alma'u aslun fi idalatin najasa ruwa shine asli a gudda najasa dukkanta shine al-aslu sai in an rasa shi sai a ketara zuwa ga abinda ba ruwan ba to shine mala yace al-kitabu babul miyah wal miyahu jam'u ma jam'u ma'in jam'i ne na ruwa sai a ce ma'un عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد أنا حديث ببن صحابي أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر عند أبو هريرة sanannen sahabi ne mun yi tarjumar shi so wurare da yawa Abu Huraira Al-Hafiz Al-Mukthir yana daga cikin sahabbai wanda suka yawaita riwaya malamai sun yi sabani akan sunan shi Imam Al-Hafiz Ibn Hajar yace wa ikhtulifa fi ismihi an yi sabani akan sunan Abu Huraira ala nahwin min 30 qawlan kusan magana 30 zance 30 amma al-imam ibn abd al-barr mai at-tamhid sharh muwatta na imam malik yake cewa sai dai abunda zuciyar masu bincike take natsuwa akan shi sunan shi abdurrahman ibn sakhar wa bihi qala muhammad ibn ishaq wa qala al-hakim abu ahmad haka shi ma maganar محمد بن إسحاق بن راهوية ياتي أكان حكى عبد الرحمن بن صخر وغيره دوان دباشي دا أجيك مسند بقية بن مخلد يا رويتو ما أبو هريرة حديثي دبو بير دقري أكو دسبعين دهو كسان أبو هريرة يفكوني صحابي حديثي بأساموني دقيت كين صحابان النبي صلى الله عليه وسلم با wanda ya rawaito hadisai fiye da Abu Huraira Allah ya kara masa yarda sunan shi kafin musulunta malamai sun yi kai kawo amma dai a cikin al-isti'ab sun tafi akan cewa Abdurrahman ko kuma Abdullahi Abu Huraira annabi ne ya mai alkunya da Abu Huraira wata ran ya kasance yana doko mage a cikin kunminsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Huraira ya kai baban Musa Abu Huraira yayi wafati a aqiq al-Walid ibn Utba ibn Abi Sufyan shi mai salla lokacin yana amiran al-Madina kamar da ibn Abd al-Barr ya ambata ya rasu shekara ta 59 ga hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina Allah ta'ala ya yarda da shi ya hada mu da shi Abu Huraira ya samu hujumi da yawa daga cikin ƴan Shi'a da suka zazzagi Abu Huraira sun yi suka gare shi mubasharatan ko gairi mubashara amma na daga cikin wanda suka soki Abu Huraira kai tsaye Mahmudu Abu Rayya na ƙasar Misra محمود أبو ريا يازازاجي أبو هريرة أتكن لتتفنش لداما وإن دي شن الغارة على أبي هريرة رضي الله عنه وإن دي فتو كارارا يكي زاجي أبو هريرة الله يكارا مسيطة كما الأنوار المحمدية دا سورة لتتفن دي رو جاء كان أبو هريرة الله يكارا يراكريش إذا ما لمن حديثي سكتاشي حنيكا بعدن كل ودنسو يردي da kuma kariya ga Abu Huraira domin ba da kariya ga Abu Huraira ba da kariya ne ga sunna tunda shi ne marawaitin da yake kowa riwaya kenan idan aka soke shi aka nuna ba mutunan kirki bane aka kore riwayoyin shi me zai saura na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da zai saura idan duk hadithin da zaka iske da dan kalakatu da dan shi'a suna suka akai da ka bincika hadisin abu huraira ne illa in ka saboda shi ne rawi al-islam rawi sunna marawajin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi dai mahmud abu rayya mun ga karshen shi malaman mu sun ba mu riwaya cewa Abu Rayya yayi mutuwa ta walakanci yayi kaskantacciyar mutuwa fi akhir umrihi usiba bida'in udalin a'yi al-atibba wa bada yahdi ya kai har ma yana sabbatu ya jaramtu da ciyon da ya buwaye likitoci a'yi al-atibba ya buwaye likitoci ciyon shi har ya kai inda malabai suke neman a ba su damar su zo su gana da shi biyan shi suka hana kowa ya zo ganin Abu Rayya fi akhir umrihi karshen rayuwarsa karshe da aka bar sauran wasu malabai suka shiga ganin shi malamin da yake ba da riwaya yace fa wajadtuhu mustalqiyan ala dhahrihi wa aynahu hamrawani wa wajhuhu muswaddun kal fahmi wa aynahu hamrawani idan shi sun yi jajawur yayi riram huskar shi tayi baki kirin kamar gawai wa huwa yaqul a abu huraira yana wayo shi dai wayo kan shi abu huraira yace amana abu huraira haka yake fada sai da ya mutu har sai da ya halaka mahmud abu rayya haka karshen shi ya kasance wannan riwaya ce mutawatir rawar masana hadisi na wannan zamani sun san yadda karshen shi ya kai bai karshen kirki ba Muhammad al-Amin al-Mukhtari Shinkiti ya fitar da wannan riwaya. Riwaya ce da Dr. Baba ya bamu ita daga Abdul Hakim Hammada daga sauran malaman su. Allah Ta'ala ya yadda da Abu Huraira. Abu Huraira Allah ya kara masa yarda ya ce qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin sha'anin teku ai fi hukmihi akan hukuncin teku. Huwa tahuru ma'uhu ruwan shi masu tsalki ne. والحل ميتته مسن شيا حلت اچي شي تو wannan hadisi kai ka ce akwai guntun bayani domin lokacin da kaji an ce huwa tahuru ma'uhu alhil maytatuhu shi wannan tekun ruwan shi suna da tsalki wannan al at-ta'rifiyya tana ishara akwai wani abu da malamai ke cewa al'ahdu dhihni akwai wani abu da yana cikin kokolwarka kamar an san shi ne to shine malamai suka ce asalin hadisi yana cikin muwatta na Imam Malik Allah ya kara masa yarda wanda annabi amsa ce ya bada daga wata tambaya jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah inna narkabu al-bahra wani mutum ya zo inda annabi ya ce ma annabin Allah ya ma'aikin Allah mu muna hawan teku in mun hau teku wa nahmilu ma'ana al-qalil min al-ma sai mu dau ruwa yan kadan ne wa'anda zamu yi amfani da su fa in tawadda'na bihi 'atishina in muka yi alwala da wa'annan ruwan kishirwa za ta kashe mu zamu halaka zamu yi kishi mu samu matsala an gane yace idan muka yi alwala zamu yi kishi afana tawadda'u bima'il bahri shin zamu yi alwala ne da ruwan teku فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي يتي هو الطهور شي wannan tekun da kuke tambaya mai tsalki ne to wannan yana nuna tsalkin ruwan teku mutlaqan min ghairi tafsil ba tare da an yi wani tafsili ba kuma cewa duk dabbar da ke cikin teku ya halitta ba tare da wani kaidi ba haka hadisi yake nuni kuma haka Imam Malik ya fassara hadisin Imam Shafi'i haka ya fassara da Imam Ahmad sai dai Abu Hanifa yake cewa la yahillu minha illa as-samak ba abun da ya halitta a cikin wannan teku sai kihi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara ne ga mai tambaya cewa al-hillu maytatuhu tare da mai tambayar bai tambayi abun da a cikin dabba a cikin tekun ba kawai ya tambaya me ya halitta gare mu bisa sha'anin ruwan teku shi muna yi alwala da shi sai annabi ya ce eh ruwan tekun suna da tsalki kenan kuna yi alwala da shi bakin nan amsa ta kare an gare to amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-hillu maytatu ha abun da ya mutu cikin shi shi ma ya halitta shi yake cewa itnab wurin malaman balaga kamar lokacin da Allah ta'ala ya tambaye annabi Musa alaihi salatu wassalam wa ma tilka bi yaminika ya Musa me ke ga hannunka ya kai Musa yace qala hiya asaya sanda ta ce ai shikenan bayani ya isa sai ce atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra ina dogaro gare ta sannan ina jijjigo ma dabbobi na abinci da ita kuma ina da bukatoci da yawa gare ta wannan ayar tana da kissa ina yawan ba da kissar ta a shekarar da muka je jarabawar Amirul Sultan mun hadu da wani dan uwa bihillaci da sanda ya zo wurin jarabawa sai nace me kai zo dan uwa ya zaka zo jarabawa ta bidar jami'a ko ma'had da sanda sai ce ah kai halin baka karanta qur'ani nace kware ina karanta qur'ani nace to me annabi Musa yace game da sanda nace to kai annabi Musa nace amini yace nace cewa yayi qala hiya asaya nace yace ita sanda shi ce atawakkau alaiha ina dogaro akan ta wa ahushu biha ala ghanami ina jinjigo ma dabbobi na abinci da ita nace to kai yanzu wane kake yi a cikin su sai ya sheikh la tusri kake ga ga sheikh al-islam yace idaya wali fiha ma'arib ukhra ina da bukatoci da sandar ta wanda ba wannan kade ce ni ma haka wali fiha ma'arib ukhra shi ma yana da sauran bukatoci da sandar shi wallahu a'lam to shine malamai suka kassama dabbobi gida hudu suka ce akwai dabbobi al-ma'iyya dabbobin da ke rayuwa a cikin ruwa kawai akwai barma'iyya waɗanda ke rayuwa a cikin ruwa kuma su yi rayuwa a cikin ƙasa su al-barma'iyya suna rayuwa ne akan al-barru wal-ma' kamar kada kaga kada tana rayuwa cikin ruwa kuma tana rayuwa cikin wajen ruwa kamar kwaddo kwaddo yana rayuwa fil-ma'i wa fil-barri yana rayuwa cikin ruwa yana rayuwa wajen ruwa amma kihi ho shi ma'i ne kawai sai cikin ruwa dan in ka hiddo kihi daga ruwa ka aje shi bisa hukumar mutuwa zai ko ba haka ba sanan akwai jawiya suka ce akwai dabbobin da ke rayuwa a bisa sararin samaniya kamar tsuntsaye akwai albarriya dabbobin da su bisa ƙasa kawai suke iya rayuwa in an kai sama bai iya rayuwa kamar akuya ko ka taba gani akuya tana hira gane su ne dabbobi barriya da mutane da zakuna da sauransu shi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙara mai da cewa dabbobin da ma suka mutu a cikin sun halitta to wannan hadisin akhrajahu al-arba'a yace mutum hudu suka fitar da shi dama yace in yace wa bil arba'a sune wa Abu Dawud da Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah ashabus sunan wa Ibn Abi Shayba da Ibn Abu Shayba shi ma fitar da wannan hadisin wallafzu lahu abana lafzi ne na Ibn Abi Shayba Ibn Khuzaimah ya fitar da hadisin da Tirmidhi Malik ya fitar da hadisin da Shafi'i da Imam Ahmad Allah ya kara musu yarda to wanda yayi tambayar shine Abdullah al-Mudlaji shine yayi tambayar ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un akhrajahu thalathatu wa sahahu Ahmad wannan hadisin babban sahabi Abu Sa'id al-Khudri Allah ta'ala ya kara yarda gare shi Abu Sa'id al-Khudri sunan shi Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khazraji al-Ansari mutumin Madina ne yana daga cikin manyan malaman sahabbai shi ma yana da riwaya da yawa ya mutu farkon shekarar 74 ko 76 hijira daga birnin Makka zuwa Madina Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa rayaci qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama annabi tsira sallallahu alaihi wa sallama yace innal ma'a tahur lalle ruwan nan masu tsalki ne innal ma'a tahur lalle ruwan nan masu tsalki ne la yunajjisu shay'un wani abu baya sa su sai najasa to shi ma wannan alma'an da aka ce akwai ahadul zihni a ciki kinan kamar allamu nan fi qawlihi alma' lil ahd na wani abu ne da aka saba shine malamai suka ce abinda ake nuhi nan wata rijiya ce bi'iru bada'a wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna jeho tsumman suragogi mata in sun yi haila sun yi jinin al'ada to wannan tsumman da suka yi na jinin al'ada shi suke jeho a cikin wannan rijiyar in wani abu ya mutu masa sai a jeho a cikin wannan rijiyar to yanzu sai aka yi yasan rijiyar aka fidda wannan kumamar da wannan jibji da wannan sharar duka aka yi yaso aka fiddo ruwa a cikin rijiyar sai suka tambaye ma'aikin sallallahu alaihi wasallam game da hukuncin ruwan rijiyar sai annabi ya ce innal ma'a tahuru lalle wa'annan ruwan na wannan rijiyar ai al ma'u alladhi waqa'a anhu su'al ruwan da kuka yi tambaya akan su wa huwa bi'ru bada'a sune na wannan rijiya ta bada'a an gane yace to tahuru ruwa ne masu tsarki la yunajjisu shay'un wannan ba ya sai najasa wannan shine kamar yadda al-imamu abu daud ya fitar a cikin sunan din shi ya hakaito da kissar kina hadisin baya nuni akan cewa ruwa ko wa'anni masu tsarki ne dan yanzu wanda bai san kimiyyar hadisi wanda kawai shi kala katuna ba kala rasulullahi ba wani kato zai zo mai fassara ya duka amma annabi a ce yayi fassara bai duka ba in malamin shi yazo zai iya zauna ya sharara awa guda yana ƙarya malamin shi zai sharara awa guda kuma dai shi malamin ga da yake fassarorin da yake fassara da molan ka yake yi da zaka ce wai malam aya ga da ka fassara ta wani ne fassara ta a duniya ko kai ma wahayi ake ma zaka fa buhita alladhi kafar ya yarda da fassarar shi amma bai yarda ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma abinda zai baka mamaki shi wa qur'anin ga da larabci aka saukar da shi ala marril usul qur'anan arabiyyan la yace qur'ani balarabi ba bahaushe ba ba dai saukar da annabi bahaushe ba ko ga film a ce ga annabi bahaushe bale a ce shi ya fassara qur'anin kuma wanda zaka ga yazo yana kore hadisan annabi shi ko larabcin kirki bai yi bai san makharij al-huruf ba bai san fi'ili madi wala mudari'i ba bai san amri ba da abin da ya gabata kuma shi yana nan yayi zaman shi yayi tsayin shi bisa kan shi qala qatu bai rada annabi ya ce ba wani ya taba kore ceto kawai yace babu ceto a ranar lahira babu ceto sai ya ce aka dai dibo ta akwai ceton nan cikin qur'ani yace babu ta sai ya ce to ya zaka yi da inda Allah ya ce fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in sai ya ce a can duniya ke ceton masu ceto bai amfane su ba a can duniya sai ya ce to kai ma la tanfa'u fi'li ne mudari yace a tanfa'u fi'li ne madi yace la hawla wala quwwata illa billah tanfa'u can tan duniya cika jahili shi bai ma iya bambanta mudari'i da amri da madi ba yanzu duk Allah wanda zai mai da tanfa'u fi'ili madi ya cancanci ya zauna yayi karantarwa yace har shi ya zama malami to irin su ne ba ire-iren su na wayanda zaka ga an zo wurin tasgiri ba iya tasgiri ba ba iya larabcin ma bai zauna a bakin su ba to Allah ya saurara to kaji shine annabi ya ce innal ma'a tahur lalle ruwan wannan rijiya ruwan wannan rijiya sananna wadda kun santa ita ce bi'r bada' wadda kuka tambaya akan ta akhrajahu thalathatu mutu uku suka fitar da shi mun ga yasu wayi athalasa wa sahahu ahmad al-imamu ahmad ya inganta hadisin wa ana bi umamah al-bahili radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu shay'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa lawnihi akhrajahu ibn majah وضعفه أبو حاتم وللبيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه حديث أبو أمامة الباهلي أبو أمامة الباهلي شيني الصدي ابن عجلان كو سدي ابن عجلان أنا دقيت كنزة هبين سموه عند مكثيري رواية يا زون أقسم مصر سنيت شراته يجي غري حمص Allah ya kara masa yarda Abu Umamah al-Bahili ya zauna a can Himsa ya mutu a shekara ta 81 suka ce 786 an ce umama bi dhammil hamza abu umamatal bahili albahili nisba ce zuwa ga bahila kabila ce sananna ta larabawa Allah ya kare yarda gare shi suka ce karshen rayuwar shi yana daga cikin min akhiru man mata min as-sahabati bi sham shine karshen sahabban da suka yi wafati a kasar sham Abu Umama yace Annabi yace innal ma'a lalle ruwa la yunajjisuhu shay'un wani abu baya sai najasa illa ma ghalaba ala rihihi sai abun da ya rinjaya na iskan shi warin shi ya canza wa ta'amihi da dandanansa wa launihi da launin ruwan to in rihin ruwan suka canza ko launin sa ya canza ko dandanansa ya canza to ruwan ya samu matsala kenan shine a riwayar Imam al-Baihaqi yace ruwan nan tsalkakakku ne illa in taghayyara ri'uhu sai in iskan sa ya canza aw ta'amuhu ko dandanansa aw launuhu ko launin sa bi najasatin tahduthu fi da najasa da ta hawarta auku a cikin wurin to wannan hadisin da muka karanta a wanda riwayar Ibn Majah ne hadisi ne da'if الإمام الذهبي يأتي أبو حاتم أنا نهشيني الرازي أبو حاتم الرازي الإمام الحافظ الكبير محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أنا دقت كنسة ننشها الرمى لبي النساء يأتي ثقة أمن تتشيني أما سيدي ذاك مماكن ثقة يا رواية كما أنضع في حديثة to inda ma du'ifa alhadith wannan hadisin an rauna nashi ne domin cikin shi akwai riwayar wani marawaici da ake ce ma Rashidin ibn Sa'd ko Rashidin bi kasri ra Rashidin ibn Sa'd Abu Yusuf yace shi wannan Rashidin rajulan salihan fi dinihi mutunan kirkiri a cikin addininsa fa adrakathu ghaflatu salihina sai gafala ta mutanen kirki ta zo masa daka ga wata ran mutum yanzu mutumin kirki sai gafala ta zo mishi sai zan salihun ghairu muslih shi dai kawai salihun fi nafsi amma ghairu muslih li ghairihi ba mai gyaran wani na ba to sai ya samu ikhtilati a cikin hadisi ya samu cudanyuwa bai bambanta la yubayizu baina hadithihi wa hadithi ghairihi bai bambanta tsakanin hadisin shi da hadisin wani shi to daga nan sai suka ce matrukun ne suka mai hukunci suka bar hadisin shi to shi kuma hadisi da'ifi da ma an sani wanda bai cika sharadi daga cikin sharuddan hadisi sahihi ba shine hadisi da'ifi wanda kuma dalilai na da'afu alhadisi dalilai ne guda shida sananu a wurin masana hadisi shi kuma al-Baihaqi kowa san waye al-Baihaqi Sheikh Khurasan Abubakar Ahmad bin al-Husayn yana da rubuce wanda ta kusa sun kusa dubu juz'i dubu inji Imam Adh-Dhahabi yace ta'alifuhu tuqaribu alaf juz'in sun kusa juz'i dubu alaf dubai bai ma inji Imam Adh-Dhahabi Allah ya gafarta musu ya ji kansu da rahama wannan manyan malamai ne wanda zaka iske wannan hadisi a cikin litatafansu amma Imam Nawawi yace ittafaqa almuhaddithuna ala tad'ifihi sai dai wannan hadisin malamai sun yi ittifaki malaman hadisi sun yi ittifaki akan raunana shi amma banda hadisin biiru bada'a shi hadisin biiru bada'a tare da akwai riwayati da yawa al-Imam Ibn al-Munzir yace ajma'u ulama ala anna al-ma' al-qalil wal kathir idha waqa'at fihi najasatu fa ghayyarat lahu ta'aman aw lawnan aw rihan fa huwa najis malamai sun yi ittifaki cewa ma'anar hadisin tana lahiyar talo Isa Imam Munzir yace malamai sun yi ittifaki idan ruwa launin su ya canza ko dandanan su ya canza ko rihin su ya canza to ijma'in malamai shine ruwan zaka ga sun zama najasa amma in taghayyara bi najasati in ya canza da najasa domin kawai da malamai suka ambata taratan yakhtalitu bi najasin wadaran yana iya canzawa da najasa to ya faho najisu in tari jaya akan shi wataratan wani lokaci yakhtalitu bi tahirin yana tudanyuwa da abu ne mai tsarki to shi ma un sai malamin fiqh su ce fa huwa tahirun fi nafsi ghayru mutahhirin li ghayrihi tace ya ruwan sun zan masu tsalki a karan kansu amma ba su tsalkake wasun su wani in ka kuma a cikin fiqh zaka ga wannan wa Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ma qala an karbo daga Abdullah dan Umar mafi zuhudin sahabbai azhadus sahaba awiyatul ilmi kina wanda burga mai ilimi kina Abdullah dan Umar daga Umar dan Khattab Allah ya kare yar lagare shi ya musulunta yana karami tun makka da daga cikin yabokin da ya fara halarta shine al-khandaq ya yi riwaya ga manyan malamai yayi wafati a makka a shekara ta 73 hijira daga makka zuwa madina aka turbude shi a jiquwa wanda ake cewa jiquwa Allah ya dade shi Abdullah bin Umar yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qullataini idan ruwa suka zan kulla biyu al-qullatu malamai suka ce bi dhammil qaf wa tashdidil lam al-qulla shine al-jurra al-kabira kamar wani mazubin ruwa ne babba tare da malamai sun sabani akan miqdari din shi wasu ka ce lita 120 wasu ka ce kilogram idan an yi awun kilogram 227 shi zai bada kullataini 227 to shine annabi yace idza kana al-ma'u qullataini idan ruwa suka zam kilogram 227 ko idan ruwa suka zam lita 120 to lam yahmil al-khabas baya dokar najasa wa fi lafdin aw lafzi lam yanjus baya dokar najasa akhrajahu al-arba'atu ashabu sunan suka fitar da shi wa sahahu ibn khuzaimah yace hadisi ne ingantacce wa ibn hibban kuma ibn hibban ya inganta shi wal hakim da imam al-hakim ne sabuni shi ma inganta hadisi to wannan hadisin zaka ga kamar an yi idlaqin cewa idan ruwa suka zam lita 120 lam yahmil al-khabath baya dokan najasa har abada بل يبقى طاهرا تو اما فاذا تغير احد اوصافه الثلاثه ان ده daga cikin sifofin shi guda uku suka canza dan wata najasa da take faruwa cikin sa to hadisin umamatu al-abu umama wa al-bahili ya bayyana muna ruwan zasu zamu canji illa in tagayyara rihuhu aw ta'amuhu aw launuhu bi najasatin tahduth bi to daga nan ya zama najasa wa fi lafdhin لم ينجس او لفظي كاجي با دوكان نجسا وانا ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان كربو دغ ابو هريره الله يقرا مس يرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم النبي سيرا صلى الله عليه وسلم يتي كد دينكو يي سكن يي وانكا في الماء الدائم اشكن روا اند سكي دوممو وهو جنوب ينا ده حالين جنابا تو اوتا روايه سي اكاي شرحين الماء الدائم akace ai alladhi la yajri ruwan da ba su gudu bai halitta mutun yazo yayi wanka cikin ruwa wa'anda ba su gudu ba domin akwai cutarwa ga lafiyar shi to kaga wannan likitanci ne da kimiyya ta annabi tsira sallallahu alaihi wasallam annabi yayi Allah ya sanar da shi wannan ijazul ilmi ya tabbatar da cewa ruwan da suke arraqid ruwan da ba su gudu suna kumshe da illodi da cututtuka daban-daban wasa annabi ce kakkai saken kai wanka a cikin ruwan da ba su gudana kana halin janaba wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi qalil bukhari amma a cikin riwayar bukhari annabi ce la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im kada dayan ku ya saken yayi bawali a ruwa wa'anda suke dawamu kamar ka ce menene adda'im zai ce alladhi la yajri ruwan da ba su gudu summa yaghtasilu fihi sai yazo yayi wanka a cikin sa wali muslimin thumma yaghtasilu minhu sai wanka daga ruwan wali abi dauda wala yaghtasilu fihi min aljanabati kai wankan janaba a cikin wadannan ruwa wadanda ba su gudu wa ar rajulin an karbo daga wani mutun sahiban nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala ya abukanci annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabin annabi to wani zai ce wato kenan tunda an kawo shi akan sifa majhula akwai illa babu illa shi jahalatul sahaba la tadur wa ar rajulin sahiban nabi sahabin annabi su kuma sahabban annabi kowa ya san udulun ni adillai ne duka adillai ne Allah da kanshi yace na addala su radiyallahu anhum waradu anhum Allah yace na yarda da su suwa sun yarda ne to babu illa ko aibi a cikin riwayar wanda Allah ya dade shi dan haka yau suka cikin riwayar wanda Allah ya dade shi kai suka ne a karan kanka dan kai waye dade kai da hankalinka ma mutanen ungofu su ida yarda da shi ba dai zo da kaji wani yayi wata magana ka san akwai hauka cikin ta wani wata magana da kajita wai a ce mai hankali zai ga wata magana lokacin da mai hankali zai zo shi ya ga wai cikakken hankali gare sai ya ce to duk maganar da aka ce an gaye ta mu ne zamu fassara ta ba wai shi mai magana ba kuma shi gane kai hankalin shi ba shi haka kamar irin abun da ke faruwa da wasu waɗanda ba su san larabci ba su iya shi ba a wurin riwayoyi da fassarorin littattafai da molanka sai ka sha mamaki wai yana ma jingina kanshi da malanta yanzu akwai wani littafi da ake ce masa qawaidi wanda qawaidi mai littafi Allah ya gafarta mishi a cikin rubutun littafin ya bayyana yana yi dan Allah ne shi kuma duk abin da aka yi dan Allah yana wuzuwa a bisa duron kasa an tambaye imamu na maliki Allah ya ƙara yarda gare shi kaifa taktubul muwatta wa qad kutibal muwatta'atu ya zaka zo ka rubuta muwatta alhali gabanin ka an rubuta litatafai masu dimbin yawa masu suna muwatta 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 imam malik sai ya bada wata amsa mai hikima yace ba kana lillahi baqin duk abin da aka yi dan Allah zai wanzu a bisa duron kasa fa amma zabadu fa yadhhabu jufa'an duk abinda baya da amfani yana tahiya ne haka dai in ko yana wa amma ma yanfa'u an-nas fa yanfusu fil ard duk abinda ke amfanin mutane yana wanzuwa ne a bisa duron kasa to shi wannan mai qawaidi ikhlasin shi da yin shi dan Allah ya tabbata duk da akwai kurakurai a cikin littafi to wai wani shi ya kware ne wurin larabci sai ya ce kadiba kaga wai mai qawaidi yana cewa duk wanda ya san littafin shi ya san sallah duk wanda bai san littafin shi bai san komai ba cikin addinin Allah yace kuma annabi bai san qawaidi ba kina annabi bai san sallah shi ka jahili bai san fassarar littafin ba shi ce wai hadhihi qawaidu wannan ka'idodi ne na ahkamus salati hukumce-hukumcen sallah wasiyami da azumi wa taharati da tsalki wal ghusl min al janaba yace zan ga ya ma ka'idodin wankan janaba a cikin littafi da faman arafa hadhihi al qawaid duk wanda ya san wannan ka'idodi ya san ka'idodin sallah ya san ka'idodin tsalki yadda ake tsalki yadda ake alwala yadda ake azumi yadda ake wa Allah ibada ya san wannan ka'idodin to faqad arafa al din ya san addinin musulunci waman lam ya'lam ko ya'rif hadhihi al qawaid wanda bai san wannan ka'idodin da na zanu ba fala ya'rifu shay'an min dinillahi bai san komai cikin addinin Allah wa salatuhu ba'ilati sallah shi ma batataci Allah bai son yanzu mai sallah kam yura'una an-nasa alladhina hum yura'una kawai yaga mutane suna sallah ko yana yi dan mutane su gani min wani sallah shi wani washi sallah ya ji ba yaga baba yana yi na amma da zaka tambaye shi in yayi sajjada me yake hodi bai sani ba in yayi ruku'i me yake hodi bai sani in an taso me yake hodi bai sani ba to bai san ka'idodin sallah ba sannan bai san ka'idodin wankan janaba ba bai san tsalki ba kawai zai tuwa ya tsarara hi tsarin shi da tsaye hi tuwa in ma an sa a yawon kike kawai ya taso shi to ga yana san addinin Allah bai san addinin Allah ba shine malai yace in baka san wayannan ka'idodin to baka san addinin Allah to ya malai ya ga ƙarya ga ƙarya ba kai dai da baka iya larabci ba baka iya fassara ba ko kuma ka zo gaban malami ba kawai ka fassara ne da abin da kake jin wai ka iya shi kuma littattafan ga hon larabci na ba a fassara su sai da larabci kai kun baka iya larabci baka je ka koyo larabci sannan wannan tahaddi ne mun gani cewa ba su iya larabci ba in kala katu ba su iya larabci kuma qur'anin ga da larabci aka sauka da shi kenan baka iya wasara qur'ani baka iya larabci ba kai da baka iya larabci baka iya nahwu ba baka iya sarfu baka iya balaga ba yanzu na kaka koyon su to wannan yana musu zani yasa yanzu da yawa zaka ga cikin su ya kinkimo albalagal wadiha an yi wani wurin malami an dauko na haul wadi ayi wurin malami a ni baka zuwa wuri na in koya mana haul wadi in ka dauko kace in yi mana haul to zan koya ma aqida aqidatu salaf zan koya ma sunna sai ka fara karatun sunna sannan Allah ya dace da ku to kaga dole in kana son ka fassara ayar qur'ani ko hadisin annabi to sai ka zo wurin malamai masana abu kadi ba kaga malamai za su zo hadisi guda ya rigitar da su shin wai akwai cin karo ko babu cin karo kamar yadda a cikin qur'ani ma in ka zo ka dauko ga aya ka dauko ga aya in baka san mi takalmi ba sai kaga akwai matsala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmi Allah yace wayanda suka yi imani basu cudanye imanin su da zalunci ba sai sahabbai suka ce mi ayyuna lam yadhlim nafsa waye daga cikin wanda bai zalunci kanshi ba suka zo suka rikice suka ce annabi mun fahimci mi ake nufi ba sai annabi ya ce ba ku karanci maganar mutunan kirki ba mai hikima id qala luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim ai shirka ita ce zalunci anan to kage nan dole sai an wassara ma ga sahabi ya kasa fahimtar khaytul abyad min al khaytil aswad min al fajr ya dauko zare wani ya dauko zare baki sai ya dama kafa in ya tashi ya dan kalla ya gabe ga baki bai ga wani ba sai ya ci tuwon shi wanda Allah ya ce ana aje sahur ne lokacin da kai iya bambanta farin zare da bakin zare to shi ya za kawai farin zare da bakin zare irin wanga automatically sai ta samu zare wari ya samu zare baki sai ya dama su sai sai kwanta shi da ya dan tashi sai ya kalla shin yana iya bambanta su in ya gabe bambanta su sai ya ci tuwon shi ko da dai aka as-sahaba sahiha ta wai yana ta cin tuwon shi sai ci kai wala ai ga bangane ta sai zo inda annabi tsira ya ga mai ce ga abin da ya faru annabi ya dariya ya fassara mai ayar yadda take to in sahabbai da larabawa ne uwayensu laraba kakanninsu larabawa sun tahi cikin larabawa ne asili larabcin da bai da garwayi za su fahimci aya ba daidai ba su zo wurin annabi ya ce musu ga abinda take nuni to ina gare ka dan baka dan Afrika kuma Afrika ma akan in ka tare gaba ka ce a kwanni to yanzu shi wanda annan wai zai taho yana cin gyaran aya yana to nan dai ga abinda mun ka fahimta wa kai da zaka fahimta shin fahimtar ma gare ka bale ka fahimta kai da ban ma iriyar rada kana da hankali ba shi wa a mustalah in qala qatu kamar abin da yake son ya ce ku rike da kyau annabi shi kadai na yi rayuwa daga shi sai matan shi waɗanda ba a san ko su waye sai wasu sahabban shi waɗanda su ma ba a san ko su waye ba shikenan cikin sahabban guda ɗaya an ka sani zaidu wanda Allah ya ce falamma qada zaidun minha wa daran zawajnaka falamma qada zaidun minha wa daran zawajnaka gaba ɗaya sahabban annabi zaidu ɗaya an ka sani matan shi duka ba a san su ba kuma kai dai ka san hudun wagga magana haukata in kai da dan kwanni an san matan ka ka arbi mata lantana da salamatu da maryama da wance ka arbi mata hudu sannan abokan ka duk an san su an san kana da aboki wanga inda kaka zama wuri kaza an san kana da wani wuri kaza duk an san su amma duka kore ma annabi wayan ga a ce shi na annabi ba a san shi ba ko kuma tunda annabi ya mutu sai Allah ya kashe kowa da kowa ba a sake wasu qur'ani ba a sake wani qur'ani ba a sake wasu mutane ba sai gare ka yanzu kai na zaka zo ka wassara mana qur'anin da naka wassara kai ma ana yi ma wahayi da zaka wassara ana yi ma sharhi da naka sharhi to jama'a dole wasu an rike hadisan dole kuma hadisan nan sai an fassara su irin fassarar magabata kadiba kaga Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda ya zo yana hukuba sai ce ya karanta suratul abas a ciki sai ce wa fakihatan wa abba sai ce hadhihi alfakiha famal abu yace to wannan fakiha mun san me take nufi kayan marmari to me yake nufi da alabu Umar yatta hiya wasara ce kai inna hadha la taklufa ya Umar kakka matsa makan da ka wasara aya Allah ba yadda Allah ya fassara ta ba ya barta hakan sai da yaje yaji wani balarabin kauye yana karanta waƙen larabci yana kiyo dabbobin shi wannan tsatsin dabbobi shine al'abbu hakin da dabbobi ke ci to kai yanzu Umar inda balarabe ne yana azite yana dari dari ya fassara aya ba yadda take ba ina gare ka shi kawai ya hai aya annan kaza take kuma shike Allah ya datar da mu to shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace kada kai saken kai wanka a cikin ruwa waɗanda suke ba su gudu wala yaghtasil fihi min aljanabati kakkai wankan janaba a cikin waɗannan ruwa daga mutunan da yayi abokanci annabi sallallahu alaihi wa sallam yace na ha rasulullah annabi yayi hani an taghtasil almar'atu bi fadli arrajuli mace ta yi wanka da kingin ruwan namiji aw arrajulu bi fadli almar'a ko kuma mace namiji yayi wanka da kingin mace wal yaghtarifa jami'an su kan fito tare akhrajahu abu daud wa an-nasa'i wa isnaduhu sahih wannan isnadi wannan hadisi mai kyau ne وعن ابن عباس أنكر بودا عن عباس عبد الله بن عباس الله يقرأ مسيرة حبر الأمة الله بن عباس وأن الشيبة سأنسى أنا تعريف شبكوا سوى عبد الله بن عباس وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل الله نارو كيك كفهم ترد عبد الله قرآني كفهم ترد شيء الدين كسند شيء تفسير قرآني shin Abdullahi dan Abbas sadda yana yawo sai Umar dan Khattab ya jawo shi cikin tsohi sai tsohi suna gani ya za a yi ka jawo warin dan mu ai mu muna da diya sai mu dinga kawo shi kada ka muna warin dan mu ji kan mu cikin majalisi Umar ya fahimci suna inkarin zawwa Abdullahi a majalisi sai ya ce to za a yi jaraba Allah ya ce idza jaa nasrullahi wal fath wa zai fassara mai ita ce Allah ya ce idan nasara Allah ta zo akai gudun makka kaga mutane suna shigowa addinin Allah jama'a jama'a fasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi ka gode mu ubangijin ka wastaghfiru ka nemi gafara sai innahu kana tawwaba lalle ji Allah bai yawan karɓar tubun bayu ne kowa haka yake fassara ayar duka dole latiza na haka suke fassara yace Abdullahi dan Abbas ya kake gani yace ni bana ganin haka yace to ya kake fassara yace idza jaa nasrullahi wal fath idan Allah ya kawo nasara aka bude garin makka bi ma'ana garin makka ya zama garin musulunci wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan annabi muhammad da kaga mutane suna shiga a addinin Allah jama'a jama'a wayanga mutanen gari kaza su ce sun yi mubaya'a na gari kaza su zo su ce sun yarda sun bi musulunci to ga san lokacin mutuwa kai yayi shi kawai wannan sura ta zo dan ta nuna ma annabi lokacin mutuwa shi yayi to tunda lokacin mutuwa kai yayi mi zaka yi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru kai tasbihi ka gode ma ubangijinka addinin da aka fara da shi da koye yanzu gashi ya bayyana ka gode mishi innahu kana tawwaba Umar yace wallahi ni ma haka nake gani yace to kun ga dalilin da yasa nake kawo wannan yaro tare da ku ai yaro da hankalin manya ne ai kamar yaron da ya haddace Qur'ani ne ai da kaga yaro ya haddace Qur'ani sai kaga ya san babba tunanin shi irin nan manya yake an gane to shine Abdullahi dan Abbas Allah ya kara yarda gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasil bi fadli maimuna radiyallahu ta'ala anha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wanka da kingin ruwan da maimuna matar shi ta raga maimuna bintul harith idan tayi wanka ta bar kingin ruwan ba irin yanzu da adda ruwa da yawa ba ba sai ka jira kingi ba sai da Allah riga mai ruwan nan yayi wanka yanzu ba sai an yi wannan ba ga famfo da yanka kunna sai yadda kake so to a da babu wannan irin a ce ga famfuna ga babu wannan yasa Abu Huraira wataran yana zaune sai hushe da kuka hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin Shama'il kawai ya hushe da kuka miki haro yace inna tuna lokacin da muka yi rayuwa da annabi yanzu diba bayan shekara 30 da rasu annabi ga mu cikin ni'ima da jin dai yace akwai wata rana wadda ni fadi ni suma sai mutun ya toye ya dan shure ne da kafa ya ce wanga ko ya hau ya samu hauka ne a ce wallahi ba hauka ta gare ba yunwa ta gare shi irin laulayi na yunwa ya kama mutun likita ya zo ya auna kai ya ce wallahi yunwa ta gare shi akwai matsala ko Allah kare mu da yunwa to shine Abu Hurairah ya ce amma yanzu ka diba ka ga yadda muke cikin jin dadi da dadda da annashuwa da ragadal aishi gashi bayan rasuwar annabi mu ci nama wanda muke so mu sa tufafi irin wanda muke so ci amma annabi bai irin wata rayuwa ba ci sai ayi wata guda gidan annabi ba azata kunya ba sallallahu alaihi wasallam to kage yadda suka yi rayuwa to sai mu tashi hadisin wali ashabis sunan abinda muka faɗa daidai Allah ba mulada inda muka kuskure Allah kan kare a cikin zakatunmu subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.